الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathul Majid sharhu kitabi ko Fathul Majidi li sharhi kitabi tauhid wannan litafi ne na ainihin wato jikan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Allama Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan kuma a darasin farko da ya gabata satin da ya wuce mun fara karanta tarjumar shi mai sharhin wannan litafi zamu ci gaba dai da bayani akan wane ne shi wanda yayi sharhin wannan littafi mana jikan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qala al muallif rahimahullah wa qara'a al Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan al Sheikh Abdul Rahman ibn Hassan shi wanda yayi wannan littafi dai na Fathul Majid yayi karatu ala kulli wahid min a'mamihi thalatha yayi karatu a gaban kowane ɗaya daga cikin ƴan uwan mahaifinsa ma'ana baffanninsa guda uku duk yayi karatu a gaban su almashayikhi malaman su ne Abdullah wa Ali wa Hussein Abdullah da Ali da kuma Hussein waɗannan dukkanin su abna'i Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wato ƴaƴa ne a wajen Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jumlatan kathiratan yayi karatun wato jumulla mai yawa wato min alhadith na hadithi wal fiqh da fiqh a gaban waɗannan ƴan uwan mahaifinsa wato ƴan uwa ga mahaifinsa wa hadara alaihim majalisa kuma ya halarci majalisan su inda suke karantarwa fil hadithi a abin da ya shafi ilmin hadithi wal fiqh da fiqh wa qara'a ala Sheikh Hamd ibn Nasir wato dan ka san shi karatu sai an koye shi kuma karatu sai an gurfana a gaban malamai babu yanda za a yi mutun ya karantar da kansa da kansa lalle duk wanda kaje yana cewa bai da malami to wannan abin a ji tsoron sa ne kuma abin ai hattara da shi ne lalle kam karatu za ka ga cewa yana da salsala wane ya karantar da wane shi kuma ya karantar da wane da haka wannan silsila din wannan zaran ta nan karatun mu ma ya riske mu haka mu ma za mu tafi mu gadar wa ƴaƴa da jikoki da tattabakun nan da za su zo nan gaba in ba a yin haka to kaga kila da abin zai zamanto wato inda babu masu koyo da gwanaye sun kare da aka samun wanda suke koyo shi ke sa har yanzu gwanaye ba sa karewa saboda waɗanda aka karantar za su kware su zama gwanaye su ma su karantar da wasu su ma su karantar da wasu to inda ba a haka da tuntunin gwanayen farko suna karewa da ilimin ya riga ya mutu da addini ya shiga kuma cikin wani yanayi wani hali amma dukkan fanni daga cikin fannonin da
kake bukata akwai kwararrun malamai akan wannan fanni da aka wannan malami shi ma ba kulla daki yayi ba ya kulla kansa a cikin daki yayi ta karatu ya karantar da kansa ba kawai wayar gari akai kawai ya ji shi da karatu ba a'a ashe shi ma ya gurfana a gaban malamai yayi karatu balma daga cikin gida ya faro karatun dan kaji babbannin sa di yayi karatu a hannu a gaban su ya kuma yi karatu a gaban Sheikh Ahmad wato Sheikh Hamd bin Nasir inda ya karanta wani littafi Mukhtasar al-Sharh da kuma al-Muqni wa gairihima da wasu waɗannan cikin littafai da ya karance su a gaban malamin sa Sheikh Hamd wato Hamid ibn Nasir wa qara ala Sheikh Abdullah bin Fadil fi sirat an-nabawiyya abin da ya shafi sirar wato tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata na kware ya yi karatun wannan bangare a gaban malamin sa Sheikh Abdullah bin Fadil wa ala Sheikh Abdurrahman ibn Khamis haka ya yi karatu a gaban Sheikh Abdurrahman ibn Khamis sharh ash-Shanshuri fil Fara'id wato sharhi ne na Shanshuri wato sharhi ne na Manzumatul Rahabiyya wato akwai wata wani littafi na waƙe da aka yi shakar raban gado ana kiransa Manzumatul Rahabiyya to akwai sharhi da aka yi mata ana kiransa Sharhu Shanshuri fil Fara'id to ya karanci wannan sharhi na Shanshuri a gaban Abdurrahman ibn Khamis wa ala Sheikh Ahmad ibn Hassan ibn Rashid al-Hanbali a gaban wannan malami shi kuma Ahmad ibn Hassan ibn Rashid al-Hanbali ya karanta littafin Sharhul Jazariya akwai wani littafi na ainihin wato tajwidi ana kiransa Jazariya to akwai sharhin Jazariya din ya karance shi a gaban Sheikh Ahmad ibn Hassan ibn Rashid al-Hanbali lil qadi Zakariya al-Ansari wannan littafi sharhu Jazariya na al-Qali Zakariya al-Ansari ne wa ala Sheikh Abi Bakar Hussein ibn Gannam yayi karatu a gaban Sheikh Abi Bakar Hussein ibn Gannam ya karanci sharhul Fakihi ala mutammimatin nahawi wani littafi ne da ake kiransa Sharhul Fakihi ala mutammimatin nahawi ya karance shi a gaban malamin sa Sheikh Abi Bakar Hussein ibn Gannam hada ba'du mashayikh Abdurrahman ibn Hassan fi Najd wannan wasu kenan daga cikin manyan malaman Abdurrahman ibn Hassan mai wannan littafi Fathul Majid da zamu karanta a kasar Najd amma mashayikhu min ahli Misr amma game da malamansa ƴan ƙasar Misra fa min fudala'ihim daga cikin fitattu kuma manya-manyan cikin su na ɗaya akwai Ash-Shaykhu Hasanu Al-Quwaisini Al-Misri Ash-Shaykhu Hasanu Al-Quwaisini Al-Misri hadara alaihi sharha jami'i al-jawami'i fil usul wato ya halarci majalisin wannan malami da yake karantar da wato sharhin jam'i jawami'i fil usul na al-muhalli wa mukhtasar as-sa'di fil ma'ani wal bayan haka kuma wa mukhtasar as-sa'di fil bayani fil ma'ani wal bayan wato haka kuma ya karanci wannan mukhtasar na as-sa'd wato akan al-ilmul ma'ani da ilmul bayan wato abinda ya danganci balaga kenan walam ya futhu min alkitabaini siwa shay'in yasir duk wa'annan littafai guda biyu da ya karance su a gaban Sheikh Hassan Al-Quwaisini Al-Misri dududu littafan tun daga farkon su da shi aka fara har aka kai karshe abinda ya kubuce masa bai riska ba a karatun wa'annan littafai a gaban wannan malamin bai taka karaya karya ba ma'ana ƴan darussan da suka kubuce masa wa'anda wasu uzurruka na rayuwa suka bujiro suka hana shi zuwa makaranta baya nan aka gabatar da waɗannan darussan ƴan kaɗan ne a cikin wa'annan littafai guda biyu kuma haka ake son ɗalibin ilimi wa ajazahu Sheikh Al-Quwaisini jami'a marwiyati sannan wannan malami nasa Sheikh Al-Quwaisini yayi masa ijaza ta dukkan ruwayoyinsa wato ijaza malami yakan ba wato dalibin sa ijaza in yi karatu a gaban sa kamar yanzu da ake bada certificate ko kace shahada eh cewa shedar ka gama kaza ko shedar ka gama karatu iri kaza ko shedar kaza to akwai ijaza shine su wancan lokacin sukan bada ijaza ta cewa ka karanci wannan littafi ko wani bangare kuma malamin yayi maka ijaza zaka iya zuwa kai maka karantar da shi ina fata an gane to malamin sa yayi masa wannan ijaza ta dukkan abubuwa wato dukkan ruwayoyin shi alkuwaisi ne wa da fa'alahu nuskhatahu almutadamminata li awail alkutub allati rawaha bi sanadihi ila shaykh almuhaddis bayan haka ma shi malamin sa alkuwaisi ne ya bawa wato ya bawa shi wannan dalibi nasa shaykh abdurrahman ibn hasan ya bashi nuskhatahu wata nuska taka wato littafin sa nuska din sa almutadammina wanda wannan nuska din ta kunshi li awailil kutubi allati rawaha wato farko-farkon littafan da ya ruwaice su bi sanadihi da isnadin sa ila shaykh almuhaddith zuwa ga babban malamin hadisi Abdullahi ibn Salim al-Misri sharih al-Bukhari wanda yana daga cikin wadanda suka yi wa sahihul Bukhari sharhi wa ajaza lahu jami'a ma fiha kuma yayi wa wannan dalibi nasa ijaza dukkan abin da ke cikin wannan ainihin wato nuskha din bi riwayatihi an Sheikh Abdullahi Sharqawi da riwayarsa da ya ruwaita daga babban malamin sa shima al-Quwaisi ne din kenan wato Sheikh Abdullahi Sharqawi shi kuma Sheikh Abdullahi Sharqawi an Sheikh Muhammad bin Salim al-Hanafi shi kuma ya samu wannan ijaza daga ainihin wato malamin sa Muhammad bin Salim wato al-Hanafi an Sheikh Eid ibn Ali an-Namrazi al-Azhari kenan wato shi kuma ya karanci wannan ko ya samu ijazar daga Sheikh Eid ibn Ali an-Namrazi al-Azhari an Sheikh Abdullah ibn Salim al-Basri shi kuma daga Sheikh Abdullah ibn Salim al-Basri kama ajazahu al-Quwaisini sahih al-Bukhari kaman yanda malamin sa al-Quwaisini wato Sheikh Hassan al-Quwaisini kenan yayi wa wannan ma dalibin nasa mai sharhin wannan littafin kenan Sheikh Abdurrahman bin Hassan to shi malamin sa Quwaisini yayi masa ijazar sahihul Bukhari bi riwayatihi da ruwayar da malamin nasa ya samu shi ma an Sheikh Daud al-Qan'i daga malamin sa shi ma Daud al-Qan'i an Sheikh Ahmad ibn Jumu'a al-Bujairimi shi kuma daga malamin sa Ahmad ibn Jumu'a al-Bujairimi an Sheikh Mustafa al-Iskandarani shi kuma daga malamin sa Sheikh Mustafa al-Iskandarani al-Ma'ruf ibn Sabbaq wanda aka fi sani da Ibn Sabbaq shi ma an Sheikh Abdullah ibn Salim al-Basri daga malamin sa Sheikh Abdullah ibn Salim al-Basri bi sanadihi al-ati da isnadin sa wanda zai zo fi ijazatil Jabarti li Sheikh Abdurrahman ibn Hassan wato a cikin ijazar da al-Jabarti yayi li Sheikh Abdurrahman bin Hassan ga shi wannan malamin mai sharhin wannan littafi a Sheikh Abdurrahman bin Hassan wa ajazahu al-Quwaisini wannan malamin nasa ya dade wato yayi karatu da yawa a wajensa yayi masa ijazozi da yawa yayi masa kuma ijazar har wa yau riwayata sahihul Bukhari ruwayar sahihul Bukhari ruwaitar hadisin wato ruwaitar littafin sahihul Bukhari anhu daga shi malamin nasa Quwaisini an sheikhi shi ma daga malamin sa Sulaiman al-Bujairimi wato sheikh wato daga malamin sa Sulaiman al-Bujairimi shi kuma daga Sheikh Muhammad al-Ashmawi shi kuma daga Sheikh Abil Izz al-Ajami shi kuma daga Sheikh Muhammad Ash-Shawbari wato Ash-Shawbari duk wannan duk malamai ne wato ana ijaza in dai ana karatu da ijaza to za ka ga ka ma'ana za ka ga mutun yanzu in ka samu wani malamin wanda yana da irin wannan ijaza sai kaga kai ma ijaza ka ta kai har zuwa ga sahihul har zuwa ga Imam al-Bukhari an gane ko malamin ka wanda ya karantar da shi ba a manta shi ba shi ma wanda ya karantar da shi ya sani shi ma wanda ya karantar da shi ijaza ce za ka gansu silsila ce haka in mutun ya same ta sai ga abun yana tafiya yana tafiya har ya koma can ainihin wato in ka samu wata ijaza mai tsawo ma sai ta maida kai kan wani sahabi ko wani abu mai kama da haka dan haka suna kuma wannan yana daga cikin kima da ake samu a ilimi da kuma kimar abin da ka karanta a gaban malami ya bambanta da kawai in zo in karantar da kai mu tashi abin da ka ji daga baki da shikenan ni kuma daga bakin wa naji oho to kaga yana da bambanci da wanda ni na gaya maka wannan karatun na ji shi a gaban malami na wane shi ma malami na ya gaya mun cewa malamin sa wane ne ya karanta da shi haka ai ta tafiya har zuwa sama to shine nan ake gaya maka ijazar da shi wannan malamin dan ka san ba karamin malami bane kuma ya lazunci malamai yayi karatu dan haka yayi karatu a gaban wato shi malamin nan nasa al-Quwaisini yayi masa ijaza daban-daban ga wata ijazar da yayi masa tarwaita sahihul bukhari daga malamin sa shi al-Quwaisini din Sulaiman al-Bujairimi shi kuma ashe daga Sheikh Muhammad al-Ashmawi shi kuma daga Sheikh Abul Izz al-Ajami shi kuma ashe daga Sheikh Muhammad al-Shawbari shi kuma daga Sheikh Muhammad al-Ramli an Sheikh al-Islam Zakariya al-Ansari daga Sheikhin Musulunci Zakariya al-Ansari an al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani shi kuma har zuwa kan Ibn Hajar al-Asqalani an Sheikh At-Tannuhi shi kuma Ibn Hajar al-Asqalani zuwa ga malamin sa al-Sheikh At-Tannuhi shi kuma an Sheikh Sulaiman Ibn Hamza an Sheikh Ali Ibn al-Husayn Ibn al-Munir shi kuma daga Sheikh Ali Ibn al-Hasan Ibn al-Munir an Abil Fadl Ibn Nasir shi kuma daga Abil Fadl bin Nasir an Sheikh Abdurrahman bin Manda shi kuma daga Sheikh Abdurrahman bin Manda an Muhammad bin Abdullah Ibn Abi Bakar al-Jawzaki shi kuma an Makki Ibn Abdan an-Naisaburi an al-Imam Muslim an al-Imam al-Bukhari kaga wannan ijazar da ya dinga karantar da shi ya bashi wannan ijazar har zuwa kan shi sai Imam al-Bukhari din kansa an gane ko irin wannan abu ne mai tsadar gaske shi sa zaka gan zaka tarihin mutum akan kawo wannan saboda a nuna cewa lalle ya samu wasu hanyoyi wasu ijazozi da suke kai shi zuwa ga ainihin wani babban channel qala yace qultu sai nace wa bi hadha sanadi da wannan isnadin ne rawa sahiha muslim ya ruwaici kuma littafin sahihu muslim wato ta wannan isnadin da kaji shi mun dauko shi daga wani har zuwa kan imam muslim har zuwa kan imam al-bukhari to irin wannan ya samu wannan ijazar da wannan isnadin har zuwa kan imam muslim kuma wa kad afna al-shaykh abdurrahman ibn hasan ala shaykhihi hadha al-quwaisini hakika malamin da yake zai mana sharhin wannan littafin a Sheikh Abdurrahman bin Hassan ya jinjina ya kuma yabawa malamin sa al-Quwaisini wato bi annahu min fudala'i ahli al-ilm bi Misra yana daga cikin fitattu masu falala ma'abota ilimi a kasar Misra wannan mun ji malamin sa na farko kenan a Sheikh Hassan al-Quwaisini al-Misri Sheikh Abdurrahman Ibn Hassan yayi karatu a gaban wannan malami mun ji har ya bashi ijaza wajen guda biyu zuwa uku malamin sa na biyu al-Sheikh Abdurrahman al-Jabarti malamin sa na biyu kenan daga cikin waɗanda yayi karatu a gaban su akwai al-Sheikh Abdurrahman al-Jabarti qala al-Sheikh Abdurrahman Ibn Hassan al-Sheikh Abdurrahman Ibn Hassan wanda yayi sharhin wannan littafin kenan yake cewa haddathani أي الجبرتي بالحديث المسلسل بالأولية بشرطه أي وهو قول كل راو وهو قول كل راو من رواته وهو أول حديث سمعته من يكي توا مالمينا الجبرتي واتو الشيخ عبد الرحمن الجبرتي يا كرن تدني بالحديث المسلسل بالأولية da wani hadisi wanda yake da salsala bil awwaliya da awwaliya farkon wanda ya karantar da ni wannan hadisin shine wane shi kuma farkon wanda ya karantar da shi shine wane shi kuma farkon wanda ya karantar da shi shine wane shine al musalsal bil awwaliya bisharɗihi kuma da sharaɗinsa, ai wa huwa qawlu kulli rawin, shine kowane marwayice min riwatihi daga marwaitansa, in yazo karanta da hadisin zai ce wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, shine farkon hadisin da naji shi daga wajen malami na wane, shi ma malami na wane ya ce wannan hadisin shine farkon hadisin da yaji a wajen malamin sa, shine al musalsal bil awwaliya, musalsalun na'am subhanallahi qul ma ala wasfin ata mithla ama wallahi anba'ani alfata kadhaka qad hadathani qa'ima aw ba'da an hadathani tabassama, shine musalsal ko ilmun hadisi ne, malaman hadisi ne. Wa qara'tu alayhi sanadahu, yace na karanta, wato wa qara'tu alayhi sanadahu, na karanta wannan isnadin nasa a gaban sa, hatta tahaitu ila al-imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, yace da na dinga wato wannan silsila ita kuma har sai da ta kai ni zuwa ga babban bujimin malamin nan Sufyan ibn Uyayna, shekaru ne fa masu yawa amma suna rike wannan ijaza, suna rike wannan tarihin, wannan ya karanta wajen wani wani haka. An abi qabus maula abdullah bin amr bin al-as, wannan isnadin sai da ya tike har zuwa kan sufyan ath-thauri, ai sufyan bin uyayna afwan, an abi qabus, shi kuma har sai da ya kai zuwa ga abi qabus maula abdullah bin amr, shi kuma abu qabus dinnan maula ne na amr abdullah bin amr bin al-as, an abdullah bin amr bin al-as har zuwa kan abdullah bin amr bin al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaga hadisin ya dangana har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan isnadin shi ma malamin sa al-jabarti ya karantar da shi, shi wannan mai sharhin wannan littafi al-sheikh abdurrahman bin hasan ya samu wannan isnadin da wannan ijaza din har zuwa kan sufyan bin uyayna har zuwa qabus maula abdullah bin amr zuwa abdullah bin amr din bin al-as zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa, arrahimuna masu tausayi, masu jin kai, masu sassauci a cikin al'amuran su da rayuwar su, yarhamuhumur rahman dukkan mai jin kai, mai tausayi, mai saukakawa da rangwantawa, ubangijin rahama irin su yake yi wa jin kai da rahama da tausayi tabaraka wa ta'ala. Da haka sai annabi ya ce irhamu man fil ardi, ku tausaya wa waɗanda ke ban ƙasa, yarhamukum man fis sama, ubangijin da ke sama shi kuma zai ji kanku. Wa ajazali jami'a marwiyati, ya kuma yi min ijaza ta dukkan ruwayoyin, wato abubuwan da ya ruwaita an shaykhihi, shi ma daga malamin sa al-sheikh Murtada al-Husaini, shine al-sheikh Murtada al-Husaini ay mu'allifu tajil arus, ay ma'ana babban malamin nan mawallafin wani babban littafi da ake kiransa tajul arus wa ghairihi da wani sa min al-musannafat al-mukhtara al-qayyima, daga wato wallafan shi al-sheikh Murtada al-Husaini al-mukhtara zababbu al-qayyima masu daraja, an al-sheikh Umar ibn Ahmad bin Aqil, shi kuma ya ruwaita daga al-sheikh Umar ibn Ahmad bin Aqil, wa an al-sheikh Ahmad al-Jauhari, daga kuma al-sheikh Ahmad al-Jauhari kilahuma dukkan wa'annan malaman guda biyu, ana Abdullahi bin Salim al-Basri, su kuma sun samu ne zuwa ga Abdullahi bin Salim al-Basri, wa huwa yarwi, shi Abdullahi bin Salim al-Basri yana ruwaitar wannan hadisi, ana Abi Abdullah Muhammad bin Ala'iddin al-Babili, ana Sheikh Salim as-Sanhuri, shi kuma daga Sheikh wato Sheikh Salim as-Sanhuri, an an-Najm al-Ghaydi, shi kuma daga Najm al-Ghaydi, an Shaykh al-Islam Zakariya al-Ansari, an al-Hafiz Shaykh al-Islam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani sahib Fath al-Bari, wato wanda ya rubuta littafin Fath al-Bari wajen mujalladi 18, wato yayi sahihul Bukhari sharhi. ko kaga wannan isnadin shi kuma da aka dauko shi ya dangana har zuwa kan Ibn Hajar al-Asqalani wa aktharu riwayati man dhakarna mafi yawan ruwayoyin wanda malaman nan da kaji mun ambata min mashayikhina daga manyan malaman mu lil kutubi ga waɗannan littafai tantahi ilaihi suna tikewa ne zuwa gare shi wa amma riwayatuhum lil bukhari amma game da ruwayar su ga sahihul bukhari farawahul hafiz ibn hajarin al hafiz ibn hajar yayo ruwaya rahimahullah an ibrahim bin ahmad at-tannukhi zuwa ga malamin sa ibrahim ibn ahmad at-tannukhi an ahmad ibn abi talib al-hajjar shi kuma daga malamin sa ahmad bin talib al-hajjar عن الحسين ابن المبارك الزبيدي الحنبلي شيكما دغ مالمنس الحسين ابن المبارك الزبيدي الحنبلي عن ابي الوقت عبد الاول ابن عيسى ابن شعيب السجزي شيكما دغ مالمنس مي wannan suna abul waqt amma ana kiran sa da abdul awwal ibn isa ibn shuaib as-sajazi al-harawi shi kuma an abil hasan abdurrahman ibn muhammad ibn al-muzaffar ibn daud ad-daudi shi kuma an abi muhammad ibn abdullah ibn ahmad as-sarkhasi an abi abdullah ibn muhammad bin yusuf bin matar al-firaburi shi kuma haka sunan yake al-firaburi an gane an al-imam al-bukhari har zuwa kan imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kaji shi kuma wannan isnadin har zuwa kan imam al-bukhari qala shaykh abdurrahman bin al-hasan ash-shaykh abdurrahman bin hasan yace wa qara'tu alai nayi karatu a gaban sa ai ala al-jabrati wato ala al-jabarti wato nayi karatu a gaban malami na al-jabarti haka sunan yake al-jabarti asani da hu isnadan sa an shaykhihi al-madhkur daga malamin sa da aka ambata yani murtada al-husaini muttasilatan isnadi wanda yake babu tsinkewa ila mu'allifil kutubil hadithiyya har izuwa ga mawallafa mu'allifil kutubil hadithiyya mawallafan littafan hadithi kal imam ahmad kamar imam ahmad wa muslim wa abi daud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa ibn majah rahimahumullah allah ya musu rahama gaba daya fa ajazani biha kuma duk yayi min ijazar wa'annan isnadan wato da wadannan littafan da aka ambata wa bi sanadi madhhabina da kuma isnadin da muka samu wato na samu ta hanyar mazhabin mu bi riwayati daga ruwayar sa an shaykhihi al-madhkur daga dai malamin sa da aka ambata ai murtada al-husaini an safarini an-nablusi al-hanbali shi kuma al-murtada al-husaini ya samu wannan ruwaya daga as-safarini an-nablusi al-hanbali an abil mawahib shi kuma daga abil mawahib muttasilan isnadi ne da babu tsinkewa ila imamina har izuwa shugaban mu jagoran mu ai ahmad ibn hanbal ma'ana imam ahmad bin hanbal imam ahli sunna wal jamaa rahimahullahu ta'ala to mun ji wannan shine malamin ash-sheikh abdurrahman bin hasan nabiyu mun ji al-quwaisini mun ji kuma al-jabarti wayannan duk malaman sa ne na uku ash-sheikh عبدالله باسودان وانا شما ديني دي شما لمنسا الشيخ عبدالله باسودان واتو دي سند داك بعد تاريه رأيوك فا دو وان دي بعد قدو موا رأيوك ياك ما تشوكو چين تاريه انك تو بالان تناوكو مباقين إليني اي بزو يبو ما لمن دسك كرانتر دكيك كرانتر انهاي فيك اكذا كاي كذا كاتاسو كذا كا كرانتي كذا كاريك مقامي كذا دكا غما بك امبچو ما لمن كبا مباك دي كيركي ai bazu yi baka karanta kai wannan ya kamata malaman ka na primary ko baka iya riko su duka ba riko ko da form teacher din kuma na ce ya ba da gudunmawa sosai ba dan shi ba dan kai kiriniya ba dan ya tsaya akan ka bakila da yanzu kana yawo da karnuka a unguwa to kuma ka hasa mantaka ka kasa shigo da shi cikin tarihin ka ai ya kamata ya shigo ko to kaga shi sa za ka ga in an tashi kawo tarihin malami sai an kawo tarihin rayuwarsa tasowar gaba daya iyayensa garunsu unguwarsu rayuwarsa wuraren da yaje malaman sa daliban sa duk sai an kakkawo malamin sa na uku shine Sheikh Abdullah Basudan wa huwa akbaru man laqiyahu shine daga cikin manya-manyan wayanda ya hadu da su Sheikh Abdurrahman bin Hassan bin Misra wato wa huwa akbaru man laqiyahu Sheikh Abdurrahman ibn Hassan bin Misra yana daga cikin jima-jiman malaman da Sheikh Abdurrahman bin Hassan ya hadu da su a kasar Misra min al ulama daga cikin malamai ajazahu jami'a marwiyati shi ma wannan malamin Sheikh Abdullah Basudan yayi wa Sheikh Abdurrahman ijazar ruwayoyin sa wa dafa'alahu nuskhatahu shi ma ya bashi nuskhokin sa almutadammina wanda suka kunshi li awail alkutubi wato farko farkon littafai allati rawaha wanda ya ruwaita bi sanadihi da isnadin sa ila Sheikh almuhaddith zuwa ga babban malamin hadisi Abdullah bin Salim al-Basri wa fi dhalika yaqul al-Allama Abdurrahman bin Hassan to a'ir anan nema a Sheikh Abdurrahman bin Hassan yake cewa ajazani yayi min ijaza wane ne ai Sheikh Abdullah Basudan bi jami'i ma fi nuskhati Sheikh Abdullah bin Salim al-Ma'rufa bi Misr wato yayi min ijaza dukkan wata nuskha malamin sa Sheikh Abdullah bin Salim al-ma'rufa bi Misr wadda take sananniya a kasar Misr wa naqaltuha min aslihi kuma na ciro ta daga asalin ta fa hiya al-ana mawjudatun indana yace alhamdulillah yanzu haka tana nan a wajen mu musnadatan da isnadin ta ala Sheikh al-mazkur zuwa kan wancan malamin da aka ambata bi riwayatihi shi ma da ruwayarsa da ya samu an Muhammad bin Ahmad al-Jauhari daga malamin sa Muhammad bin Ahmad al-Jauhari an abihi shi kuma daga mahaifinsa an shaykhihi daga malamin sa Abdullah bin Salim qala Sheikh Abdurrahman Sheikh Abdurrahman bin Hassan mawallafin wannan littafi da zamu karanta yace wa ajazani bi riwayati madhhabi imamina ai al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yace wannan malami Sheikh Abdullah Basudan yayi min ijazar ruwayar madhhabin imamina mal wato imaminmu wato al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bi riwayati shi ma daga ruwayar da ya samu an Sheikh Ahmad ad-Danhuri wato Sheikh Ahmad ad-Danhuri an gane ko an Sheikh Ahmad bin Iwab daga Sheikh Ahmad ibn Iwab an Sheikhihi Muhammad al-Khalwati wato Sheikh Muhammad bin Ahmad al-Buhuti al-Khalwati kenan an Sheikhihi Sheikh Mansur al-Buhuti shi ma daga malamin sa Sheikh Mansur al-Buhuti an Sheikh Abdurrahman al-Buhuti shi ma daga malamin sa Sheikh Abdurrahman al-Buhuti an Sheikh Yahya ibn Musa daga kuma malamin sa Sheikh Yahya ibn Musa al-Hijawi an abihi shi kuma daga mahaifinsa wa sanadul abi mashhurun ila al-Imam Ahmad sanadin shi baban wato baban shi Yahya ibn Musa al-Hijawi to isnadin baban sa mashhurun ya shahara ila al-Imam Ahmad har zuwa kan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wannan shine malamin Sheikh Abdurrahman bin Hassan na uku wato Sheikh Abdullah Basudan malamin sa na hudu shine mufti al-Jazair wato mai bada fatawa a yankin Jazair ana kiransa da mufti al-Jazair wato Muhammad ibn Mahmud al-Jazairi al-Hanafi al-Athari qala Sheikh Abdurrahman bin Hassan Sheikh Abdurrahman bin Hassan yake cewa wajadtuhu wannan malamin mufti al-Jazair Muhammad ibn Mahmud al-Jazairi sai shi Sheikh Abdurrahman bin Hassan yake tsokaci akan sa yake cewa wajadtuhu hasan al-aqida yace wannan malamin na same shi malami ne mai kyakkyawar aqida dawil al-ba'i fi ulumi shar'iyya wato mai faffadan ilimin shari'a dawil al-ba shine wasi mutum mai kyauta ko mai karamci akan kira shi da dawilul ba haka mutumin da yake da yalwataccen wani abu ana kiransa dawilul ba to da haka wannan malami yana da yalwar ilimin shari'ar musulunci Sufyan bin Awa yake cewa wa awwalu hadithin haddathanihi al-musalsal bil awwaliyya yace farkon hadithin da wannan malamin mufti al-Jazair ya karantar da ni shi wato hadisi ne musalsal ka san wato duk sanda ka zo gaban malami ya karanta yana nuna maka shi ma wannan wani gadan sa ne mai matukar muhimmanci wanda yake yana da salsala har zuwa sama shi yasa yace farkon hadisin da ya karantar da ni bai karantar da ni sauran hadisi ba sai ya karantar da ni hadisi al-musalsal bil awwaliya wato hadisin da yake da salsala da cewa farkon rawahu lana an shaykhihi wato al-musalsal bil awwaliya rawahu lana an shaykhihi saboda ya ruwaito mana shi daga malamin sa hamudatul jazairi bi shartihi da sharadin sa muttasilan kuma hadithin babu tsinkewa a cikin isnadin muttasili ne ila Sufyan bin Uyayna shi ma isnadin ya dangana har zuwa kan babban malamin nan Sufyan ibn Uyayna rahimahullah qala Sheikh Abdurrahman Sheikh Abdurrahman bin Hassan yake cewa wa ajazani yayi min ijaza ai muftil jazair ai wancan malamin nawa muftil diyar muftil jazair Muhammad bin Mahmud al-Jazairi yayi min ijaza bi marwiyatihi da ruwayoyinsa an shaykhil madhkur daga malamin sa wanda kaji an ambata ai Hamuda wato wancan malamin Hamudatul Jazairi wa shaykhihi da kuma malamin sa Ali ibn al-Amin wa qara'tu alayhi wannan malamin muftil Jazair nayi karatu a gaban sa jumlatan wani kaso min sahihi Muslim na sahihu Muslim wa awwalul bukhari da kuma farkon bukhari riwaya ta ibn sa'ada wato riwayan nan ta ibn sa'ada bi sanadil muttasili da isnadi wanda yake muttasili ila al muallif zuwa ga mawallafin littafin rahimahullahu ta'ala wa qara'tu alayhi jumlatan min al ahkam al kubra yace kuma na karanta wani wata jumla wani kaso na wani littafi da ake kiransa al ahkam al kubra wato al ahkam al kubra lil hafiz Abdul Haq Al-Ishbili wato na wani babban malami da ake kiransa Al-Hafiz Abdul Haq Al-Ishbili to na karanci wani kaso na littafin Al-Hakam Al-Kubra a gaban shi wannan malami nawa Muftil Jazair wa kataba asani dahu fi thabt ya kuma rubuce isnadan sa wajen tabbatarwa alladhi katabtuhu minhu wanda nima na kwafa na rubuce su daga gare shi malamin sa na biyar الشيخ إبراهيم العبيدي الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر شيوانا الشيخي نيا كسر مصر ببما لمينا مصر في القراءات أبنديشا في علم القراءات وكان يقرأ العشر يا كسر شيوانا ما لمن ينا إيهين كراتو دا قراءات العشر قراءو إنن واتوان دا سيكو دا قوما دي ينا كراتو ينا كراتو دا سو قرأ عليه الشيخ عبد الرحمن قرا عليه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن اول القران واتو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن يا كرنت فاركون القراني ا غبن wannan gangaran din a Sheikh Ibrahim Al-Ubaidi wanda shehi ne na qira'a a kasar Misra wa dhakara anna ladayhi asanida muttasilatan minhu ila al-qurra'is sab'ati wa ghayrihim wa dhakara anna ladayhi ya kuma ambata cewa a wajensa asani da muttasila akwai isnadi wanda yake ba tsinkakke ba muttasili minhu tun daga gare shi ila al-qurra'is sab'a har izuwa wa'incan qurra'us sab'a din wa gairihim da wasun su an gane ko na shida Sheikh Ahmad ibn Salmuna Sheikh Ahmad ibn Salmuna ɗaya ne daga cikin malaman shi Sheikh Abdurrahman bin Hassan ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن أن له بهذا الشيخ اختصاصا كبيرا شيكن سا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يكي توا غسكي ينا دوتكي بانتا مي جرمن غسكي دوانا مالا من الشيخ أحمد بن سلمونا وأنه قرأ عليه كثيرا من القرآن يتي يا كرنت القرآن ديو أقبانسا وكثيرا من الشاطبية ya kuma karanci wannan littafin nan na Shatibiyya Hirzul Amani wato wannan littafin Hirzul Amani wato wanda aka fi sani da Shatibiyya ya karanci mafi yawan sa a gaban wannan malamin Sheikh Ahmad bin Salmuna wa sharhul jazariya da kuma sharhin jazariya li Sheikh Zakariya al-Ansari na malamin nan Zakariya al-Ansari wa athna Sheikh Abdurrahman wa athna Sheikh Abdurrahman ala Sheikhi Sheikh Abdurrahman bin Hassan ya jinjina ya kuma yabawa wannan malami nasa bi annahu hasanul husnul wato hasanul khulq cewa malami ne mai kyawawan dabi'u mutawadi sannan malami ne da babu girman kai ko takama ta tare da shi mutawadi ne malami ne wanda yake mai tawalu'u babu ainin nuna ilimin ko nuna cewa an sani ko rena mutane babu yana da tawalu'u له اليد الطولى في القراءة كما ينادى يلوتتشن إلمي أبن دي شافو كراؤي والإفادات وأن له روايات سنين دروايوي وأسانيدا بإسنادي متصلة إلى القراء السبعة سوما متصلي وأن سكا دنغنا هرزوا قراء السبعة وغيرهم daga cikin manyan malaman sa akwai al-Sheikh Yusuf As-Sawi qara'a alayhi al-Sheikh Abdurrahman al-Akthar min sharh al-Khulasa liibn Aqil rahimahullah wannan malami nasa na shida al-Sheikh Yusuf As-Sawi shi kuma al-Sheikh Abdurrahman bin Hassan yayi karatu a gaban sa inda ya karanci al-Akthar mafi yawa min sharh al-Khulasa daga wani littafi da ake kiransa Sharhul Khulasa Ibn Aqil rahimahullah malamin sa na takwas al-Sheikh Ibrahim al-Bayjuri al-Sheikh Ibrahim al-Bayjuri qara alayhi Sharhul Khulasa Sharhul Khulasa shi ma ya karanta Sharhul Khulasa a gaban sa lil Ashmuni ila bab al-idafa har izuwa babun al-idafa wa hadara alayhi fi salm kuma wa hadara alayhi ya kuma halarci karatunsa da yake yi fisilmi ko fisalmi wato sunan littafi ne shi ma wayannan suna cikin ainihin wato malaman sa na tara wanda shine na karshe wanda aka kawo mana anan shine Sheikh Muhammad Ad-Danhuri Sheikh Muhammad Ad-Danhuri hadara alaihi Sheikh Abdurrahman fil isti'arat wato shi kuma ya halarci majalisin da malamin yake karantarwa ya halarci al isti'arat والكافي da kuma littafin al-kafi fi ilmi al-urub wal-qawafi wato wannan ilimi ne wanda ya shafi wazani na waka al-urub wal-qawafi qala Sheikh Abdurrahman qara'ahu malana bihawashiyat wato bihashiyatihi al-jami' al-azhar wato al-jami' al-azhar yake cewa qara'ahu ma lana ya karantar da musu bihashiyatihi al-jami' al-azhar wato da hashiyarsa a jami'il wato jami'il azhar zakara ba'dhu man talaqa anhu al-ilm kana Sheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala mulaziman litadris wato zukira ba'dhu man talaqa anhu al-ilm to za kuma ambata mana wasu daga cikin wanda shi ma suka yi karatu a gaban sa kana Sheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullahu ta'ala mulaziman litadris wannan malami a Sheikh Abdurrahman bin Hassan malami ne wanda ya lazumci karantar da jama'a tsawon rayuwarsa wa muraqiban fil ilmi kuma malami ne mai kwadayin ilimi mai sha'awar ilimi mu'inan alai in kuma yaga kana son ilimi zai taimaka maka akan ka samu ilimi kathiral ihsan lit talaba malami ne mai yawan kyautayi ga dalibai yana yawan yi wa dalibai ihsani layyin aljanib mutun ne mai saukin kai saukin al'amari kariman mutun ne kuma karimi akwai wadata daga kuma yana mikawa kai karatu kuma sa ka tafi da farin ciki guda biyu kifulaini kenan an gane ko yana da canji sosai za kai karatu kuma in yaga kana buƙatar taimako zai taimake ka karimi ne sakhiyan mai kyauta ne sakinan nitsatsai ne wa kuran bai da kwaramniya كثير العبادة gashi kuma malami ne mai yawan ibada mubarakan fi wanda Allah ta'ala ya sanya albarka wato mubarakan fihi litalab wanda aka sanya masa albarka cikin neman ilimin sa bi haythu la yalbasu talibu indahu qulit talaba qulit dullab mubarakan fihi litalab بحيث لا يلبث الطالب عنده إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه واتو طالبي دوهلا يددي أغبان سينا كراتو دوهلا كطالبي يددي باتارد يا زمن تو يا زرفي بفهمه أفا يمتسشيما واتو يا إيا كارنت الدمتان وقد تلقى العلم عنه من أجلة أهل العلم haqiqa daga cikin manyan malamai ma abota ilimi al-kathir masu yawa sun yi karatu shi ma a gaban sa fa mimman akhadha an daga cikin wanda yake karatu a gaban sa ibnuhu akwai dan sa Sheikh Abdul Latif qara'a alayhi fi Misra yayi karatu a gaban sa a Misra thumma qara'a alayhi fi Riyadh ba'da qudumi min Misra sannan bayan ya dawo daga Misra yayi karatu a gaban sa a Riyadh wa Sheikh Hassan ibn Hussein ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shi ma wannan yana cikin wanda yayi karatu a gaban sa wa Sheikh Abdul Malik ibn Hussein ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Sheikh Abdul Rahman ibn Hussein ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Sheikh Abdullah bin Hassan bin Hussein bin Sheikh Muhammad ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Sheikh Hussein bin Hamd bin Hamd bin Hussein bin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa Sheikh Abdul Aziz bin Uthman ibn Abdul Jabbar bin Shubana wato wayannan dukkanin su suna cikin wanda suka yi karatu a gaban sa wa Sheikh Abdul Rahman bin Hamud An-Numairi wa Sheikh Abdullah ibn Jabbar wa Sheikh Hamid wato Hamid ibn Atiq wa Sheikh Muhammad bin Sultan wa Sheikh Abdul Aziz bin Hassan ibn Yahya wa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ibn Ajlan wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz wa Sheikh Abdul Rahman ibn Udwan wa Sheikh محمد ابن ابراهيم ابن سيف والشيخ عبد الله ابن علي ابن مرخان كومرخان والشيخ علي ابن واتو ابن والشيخ علي بن عبد الله ابن عيسى والشيخ احمد ابن ابراهيم ابن عيسى والشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن مانع والشيخ محمد ابن عبد الله ابن سليم والشيخ محمد ابن عمر ابن سليم والشيخ وغيرهم ممن يطول الكلام بسرهم da dalibai masu yawa wa'anda maganar za ta yi tsawon aka ce da sai an kawo su wannan shine amfani ka amfanar khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairin mutane wanda yake amfanar da mutane ya amfana daga malaman sa kamar yanda muka ji kuma ya amfanar da daliban sa fana wa ahli alilm alai irin yabo da jinjina da malamai ma'abota ilimi suka yi masa هذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بثناء أهل العلم عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن يا ربوتا دا جنجنا دا يبند ما لم يسك دنجي مسا ومن ضمن ما جاء عنهم في ذلك ما وصفه به ابن بشير في عنوان المجد في تاريخ نجد وتدكت كيون كنشن أبند ما جاء عنهم أبند يزود وجم ما لم في ذلك na yaban da aka yi wa Sheikh Abdurrahman bin Hassan ma wasafahu bihi Ibn Bishr shine irin abinda malamin nan Ibn Bishr ya sufanta shi da shi fi Unwanil Majad a cikin wani littafi Unwanil Majad fi Tarihi Najd wa Sheikh Ibrahim Ibn Salih Ibn Isa An-Najdi fi Durar haka da yaban da Sheikh Ibrahim Ibn Salih Ibn Isa An-Najdi yayi masa a cikin littafin Ad-Durar فقد قال الأول في حوادث سنة 41 و200 وألف فيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الجزير مفيد الدالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وارث العلم كابرا عن كابر الذي سارت الأصاغر بإفادته شيوخا سارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابرا قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مبتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب wannan wani yabo ne da aka yi masa a cikin irin wancan wato kamar littafin farko Unwanil Majad fi Tarihi Najd na wato abinda ibnu bishir ya sufanta shi da shi yake cewa fiha wato a cikin aqbala min misra fiha aqbala a cikin wannan gari aqbala min misra akwai wani wanda yazo daga kasar misra al-sheikh العالم النحرير واتو مالمي إساشي وانديك ياكو شده إلمي ياتم باسا البحر الزاخر ياتم باسا إلمي الغزير مي إلمي مي تاري نيوا مبيت واتو الغزيري مبيت الطالبين wanda ke fa'idantar da dalibai ko da yaushe al-mahfufi bi inayati rabbil alamin wanda ya samu kariya da kulawar ubangijin talikai jami'a anwa'il ulum shar'iyya wanda ya tattare manau'antan ilimin muka na shari'a daban-daban wa muhaqqiqil ulum ad-diniyya kuma muhaqqiq ne game da abin da ya shafi ilimomi na addini wal ahadith an-nabawiyya da kuma hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wal athar as-salafiyya da maganganu da athar na magabata na kwarei warithil ilmi wanda ya gaji ilimi kabiran an kabirin iyaye da kakanni alladhi saratil asagir wanda kananan dalibai sun wayi gari bi ifadati saboda fa'idantuwa da suka yi da shi shiyukan akabira sun zama manya manyan shehunan malamai qadi qudatil islam alqali ne daga cikin alqalan shari'ar musulunci wal muslimin mufti firqil anamil muwahhidin wanda mufti ne na wata firqa wata jama'a da ake kira al-anamil muwahhidin nasir sunnati sayyidil mursalin wato ya taimakawa sunnar wato shugaban manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam al-muwaffiq lis-sawab wanda aka dinga datar da shi wajen yin daidai a maganganunsa da karantarwarsa fil jawab wajen jawabinsa Allah ya yi masa muwafaka a cikin jawabinsa akan dace da wuya kaji yayi kuskure waye wannan yace al-sheikh abdurrahman bin hasan ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من هذا لوكتي لوكتي يا غادي تو انا ترجمه ina ganin sai ta shiga wani satin kenan insha Allah ta alhamdulillah mun dai kusa shiga karatu insha Allah ba da dadewa ba kai akwai sauran aiki ina ganin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah amin wa alaykum assalam